Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya baki ɗaya ya amince da kuduri da Amurka ta gabatar da ya zai hana Koriya ta Arewa amfani da dala miliyan 1,000 na kudaden shiga a shekara ɗaya da take samu wajen amfani da su wajen tafiyar da shirin nukiliya da makamai masu linzami a ƙasar. Matakin zai hana ƙasar samun sulusun kudaden shiga da take samu dala miliyan 3,000 duk shekara daga kayayyaki da take sayarwa a ƙetare. Kudurin ya auna sassa huɗu da suka haɗa da tama da ƙarafa da wasu sinadarai da ake samun uranium a ciki da kuma abinci albarkatun ruwa. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce Amurka tana ɗauka kuma za ta ci gaba da ɗaukar matakan kare kanta daga wayanta daga barazanar Koriya ta Arewa wadda ta ce tana ƙara haɓaka cikin hanzari cike da haɗari. Waɗannan matakai dai suna zaman martani ne kan gwajin makamai masu linzami da za su iya kaiwa Amurka da Turai da Koriya ta Arewa ta yi ranakun 3 da kuma 28 ga watan jiya. Rundunar sojojin Amurka ta dakatar da kokarin ceto sojojin kundumbalanta 3 bayan da jirgin yakin Amurka mai farfela da suke ciki ya yi hadari a cikin teku ba nesa daga gabar ruwar kasar Australia. An ceto wasu mutane 23 da ke cikin jirgin samfurin MV-22 Osprey da ya hadari jiya Asabar. Sanarwar da rundunar sojojin ta kundumbalan ta ce tare da kasar Australia sun fara aikin neman gawarkin sojojin kuma tuni aka shaida iyalai ko iyayen sojojin da abin ya shafa. Jirgin wanda ya tashi daga kan wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka mai dakon jiragen sama na yaƙi yana cikin aiki ne lokacin da hadarin ya auku kamar yadda sanarwar ta faɗa ko da yake ba a bada dalilin da ya janyo hadarin ba. Tuni shugaban ma'aikata fadar White House na shugaban Amurka General John Kelly mai ritaya ya ga shugaban Amurka Donald Trump wannan labari mutumin da hali yanzu yake hutu a gidansa mai filin wasan golf da ke jihar New Jersey. A Minnesota wani jami'in FBI ya ce wata nakiya ce haɗin gida ta yi sanadiyar fashewa da ta auku jiya Asabar a wani masallaci da ake kira Darul Faruk da ke birnin Bloomington. Babu wanda ya rauni sakamakon wannan fashewa. Jami'in FBI Rick Thornton, wanda shine jagoran masu binciken musabbabin wannan fashewa, ya ga manema labarai jiya Asabar din cewa a wannan marra abinda muka fi mai da hankali a kai shine tabbatar da wane ne ya dasa ta kuma saboda me. Ya ƙara da cewa wannan kam ta'addanci, harin ta'addanci ne shine abinda wannan bincike zai gano, in ji shi. Daraktan masallacin Muhammad Umar ya ga sashen Somalia na murya Amurka cewa ɗaya daga cikin masallatan ya ga wani mutum cikin wata motar a kori kura a harabar masallacin kuma sai ta yi yana da hannu a wannan fashewa. Lamarin da ya auku ne da misalin karfe 5 na asuba a agogon tsakiyar Amurka, wato misalin karfe 6 na safe a agogon Washington, karfe 11 na safe a agogon Najeriya, Niger, Chad da Kamaru, wato 10 agogon Ghana. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙasashen Latin Amurka da ke cikin wata ƙungiyar cinikayya da ake kira Makuso ta dakatar da ƙasar Venezuela ci gaba da kasancewa memba. Wannan mataki yana zuwa ne sa'o'i bayan da sabuwar majalisar rubuta tsarin mulki ta Venezuela ta kori babban mai gabatar da ƙara ta ƙasar. Bayan wani taro a birnin Sao Paulo, cibiyar cinikayya ta ƙasar Brazil, ministan harkokin wajen ƙasar Alessio Ferreira ya ga manema labarai cewa ku daina haka, kashe-kashen ya isa haka, danniyar da ake yi ta isa haka, yana da wuya a ci gaba da gallaza al'umma haka. Dakatarwar ta illa masha Allahu ce. Venezuela ta shiga kungiyar ci a shekara ta 2012 kuma an taɓa dakatar da ita a baya saboda ta gaza sauƙi wani nauyi da ke kanta. a halin da ake ciki kuma sabuwar majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take cike da magoya bayan shugaba Maduro ta amince da korar babban mai gabatar da karar kasar Luis Ortega tuni kuma zaba da umurni a karan tsar da magajinta Tariq Saab. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sauka a Manila a farkon wato a ziyararsa ta farko a yankin kudu maso gabashin Asia yayin da Amurka take ci gaba da yin kira da bullo da tsari na doka da zai hana barkewar fada kan iko da wani sashe na ƙasa a yankin tekun da ake kira South China Sea da turanci zama mummunar fitina yayin da yake Philippines Tillerson zai nemi ƙarin haɗin kai wajen maida Korea ta Arewa saniyar ware.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake waye ne akan batun kuri'ar kiranye da ake cewa za a yi wa wani dan majalisar dattijai daga jihar Kogi wato Sanata Dino Milaye. Ga masu bi da wannan shirin kwanan bayan mun kawo muku batutuwa da dama akan wannan lamari. Yau kuma muna dauke da inda aka kwana. Domin ko yanzu haka wannan sanatan ya garzaya kotu domin dakatar da wannan kiranyen. To sai dai ba nan gizo ke sakan ba. Domin bayanan da suka yi ta jeran giya a cikin kafofin sadarwa na zamani shine wai hukumar ta dakatar da batun kiranyen ne. Domin barazanar da majalisar dattijai ta yi na cewa muddin aka yi wannan kur'an to ba shakka ita ma za ta binciki shugaban hukumar zabe wato Professor Mahmud Yakubu a aikin da ya yi a hukumar makarantun gaba da sakandare wani lokaci can baya. Domin jin gasken wannan batu ne ko kuma aka san haka wakiliyar mu Madina Dauda ta yi mana tattaki zuwa ofishin hukumar zaben kuma ta samu mana wannan bayanin. To haka kuma kalaman mataimakin shugaban majalisar dattijai Santa Ike Kuramadu ya karasawa mutane su yarda da wani canji ta jitan da ake yadawa a kafar sadarwa ta zamani. To amma duka mun samu bayanai akan su. Kuma ga bisa bayanan Santa Aliyu Sabi Abdullahi ta dattijai tana da rawar da za ta taka cikin wannan al'amari. Sai dai duk kafin mu kawo waɗannan bayanai bari mu fara da kalaman mataimakin shugaban majalisar dattijai Ike Kuramadu wanda ya azaura majalisa game da wannan batu. Ga kuma abin da yake cewa.
For you to become a parliamentarian you have to pass through some processes. And so in 2010, this parliament amended the constitution regarding section 69. So what this is simply saying is that that number of those who are supposed
Kafin ka ce za ka jefa kuri'ar dawo da dan majalisa, to wajibi ne sai ka bosu sharuɗa. Domin a shekarar 2010, wannan majalisar ta yi wa dokar ƙasa kuskure ma akan sashen 69. Kuma abin da wannan sashen ke cewa shi ne, waɗannan adadin mutane da suka sa hannu suna neman a dawo da wakilinsu, to wajibi ne su shiga layi a wani wuri a cikin jihar su ta Kogi. Tare da shi wanda ake son a yi wa wannan kiranye da lauyoyinsa. Kuma sai ɗaukacin adadin mutanen ɗaya bayan ɗaya kowa ya zo ya ce ba shakka wannan sa hannuna ne, ina son a jinkirta zaɓen wannan wakili nawa. Idan ba haka aka yi ba, to ba ma za a ci gaba ba. Kuma dole shi wanda za a yi wa wannan kiranyen ya dawo nan gaban majalisar ya ce lallai sun yi abin da ya dace. Ya ce idan ba haka aka yi ba, to duk wani abu ɓata lokaci ne. Da ƙarshe mataimakin shugaban majalisar dattijan ya ce maimakon majalisa ta ɓata lokacinta akan wannan batu a bar su waɗannan masu hankoro su ɓata lokacinsu.
Amma a can hukumar zaɓe bari mu ji abinda mai magana da yawunta Aliyu Bello ya shaidawa Madina Dauda a lokacin tattaunawarsu.
Ki sani na sanin dukkan al'ummar Najeriya ne cewar akwai umarni na kotu da ya zo hukumar zaɓe. Wannan umarni kuwa ya zo hukumar zaɓe ne ranar goma ga watan bakwai hijira ta 2017. A cikin wannan umarni hukumar zaɓe kotu ta bada umarni cewa a saurare ta ya zuwa wani wa'adi na sauraron shari'ar da take gabanta bisa biyayya da irin umarni na kotu. Hukumar zaɓe an mata sani a ƙasar nan cewar hukuma ce mai biyayya da kiyaye dokokin ƙasa, don haka ta zauna ta nazarci wannan al'amari, duk da cewar tana iya ganin cewa ba a iya rasa wani abun da yake na nakasa a ciki, amma ta yi biyayya. Kana daga baya ta ce za ta ɗauki matakan da ya dace domin samarwa wannan al'amari maslaha. Saboda haka abin da ya sa aka dakatar da wannan kiranyi, ba aka dakatar ba zance, abin da ya sa ake kai goro, ake kai mari a kan wannan kiranyi shi ne umarnin da ya zo ga hukumar zaɓe na kotu.
Ba wai batun cewa majalisa ta ce za ta binciki inda shugaban hukumar zaɓe ya aiki da ba.
Ko kusa babu wannan labari ma a gaban hukumar zaɓe, tattare da me ya kawo ko me aka tattauna a gaban majalisa na abin da shi shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya gudanar a wancan mataki na baya. Kuma ai waccar magana ma da ake yi ta sha bamban da wannan. Ina so in gaya ma jama'ar Najeriya cewar amma lokacin da hukumar zaɓe ta yanke matsayi, ta ɗauki matsayin cewar za ta saurari abin da umarnin kotu ya zo mata, shi shugaban hukumar zaɓe na ƙasa Professor Mahmud Yakubu ma baya ma cikin wannan taro da aka yi wannan, domin ya tafi yana jagorantar wata tawagar shugabannin hukumomin zaɓe na ƙasashen Afirka ta Yamma, ya tafi sauran taruruka baya ma ƙasar. Lokacin da umarni ya zo, sauran jami'ai wato shugabanni na hukumar zaɓe, kwamishinoni kenan na ƙasa, su suka zauna suka ga cewar ya dace a yi biyayya a wannan umarni na kotu. Don haka ba tare da ma shi ya san da cewar kotu ta kawo wannan ba, aka ɗauki wannan matsayi kuma aka yi aiki da shi. Babu wani abin da ya alakanta waccar magana da in akwai ta a gaban majalisa da kuma abin da hukumar zaɓe take ta kudura aniyari. Baya ga haka, mutanen ƙasar nan kullum su ƙara zama cin kwanciyar hankali cewar ita hukumar zaɓe takan yi aikinta bisa umarnin doka ne, bisa abin da doka ta tanada mata. Ba a alakanta wancan aiki da kuma wannan magana.
Domin ƙarin haske ne, Madina kuma ta tattauna da mai magana da yawun majalisar dattijan Santas Ali Sabi Abdullahi, shi ma ga ƙarin hasken da ya yi game da wannan al'amari.
Tsare-tsaren da aka kawo shi ma an yi shi ne yanda mutane ba za su tashi kawai kwatsam, ba gaira, ba dalili, kawai shi kenan su ce shi kenan suna son su kirayo mutum ba. Shi yasa aka kawo wannan tsare-tsaren, saboda ai magana ne mai ƙwari, kuma ita ƙasa kuɗi ta kashe wurin wa'innan zaɓen. Kuma idan aka ce za a bar wannan abun sangangangaga haka nan kawai, to ina jin ma zai wuya a samu shekara ɗaya wanda take da ɗan majalisa cikakku. Saboda a sani a cikin wannan fafatukan neman wannan kujeru, mutane da yawa suka nema, kuma ba lalle kowa ne yake son ka kai wurin ba. Saboda haka shi yasa aka kawo watan tsare-tsare wanda yake sai idan an ga cewa lalle kai ɗin nan ka zama wani abun banza ga jama'ansa, ga ita majalisan, to shi ne bisa tsarin kundin ƙasa za a samu nasarar kirayo ɗan majalisa.
Wani kashi kenan a cikin kundin tsarin mulki?
To a takaice na section kenan ko 69 shi ne maganar batun ya za a yi, ko ba haka ba? To sannan idan suka ce lallai suna hushi da sun fusata da kai bisa wasu dalilai da su waye, suka rubuta petition, suka nemo wa'anda suka sa hannu, ana neman watan ya ɗara dai rabi na wa'anda suke yi rajista a wannan yankin na yin zaɓe. In suka rubuta suka tura ma hukumar zaɓe, to ita hukumar zaɓe za ta shaida ma ɗan majalisa ga abin da ke ciki. Sannan daga nan za a zo a je a bi daki-daki. To abinda kwanaki takaddaman da kaga aka kawo a bisa na ɗan uwanmu Senator Dino, shi Dino ya taso ya shaida ma majalisa halin da yake ciki. Wannan kuma dama ce yake da shi a matsayinsa na ɗan majalisa. To da ya kawo wannan bayanai shi ne ya nuna cewa lallai ga abin da ke gudana. To a cikin watan muhawara da aka yi, shi ne mataimakin shi Senate President ya kawo wannan bayanai na cewa ya kamata mutane su sani abin da ke ƙasa, saboda shi ne chairman na yi makundin ƙasa gyare-gyare kusan shekara 12 kenan yanzu. To sai ya ce a baya akwai gyaran da aka yi. Gyaran nan ya nuna ya nuna cewa a cikin gyare-gyaren da aka yi na kundin ƙasa akwai gyara da aka yi wanda ya nuna idan aka yi sa hannu mutane kaman kashi 50 da wani abu fiye da rabi kenan suka sa hannu shi wanda ake tuhuma da wannan kirayin shi ma zai kawo lawyoyin sa da mutanen sa aje a tsaya a duba kowanne signature ya zo daidai da abun da ke cikin register na abunan mutanen da suke da shi za su zo su ma su ce eh tabbas wannan ni na sa hannu daya bayan daya sannan in aka samu waɗanda suka ba da tabbacin sa hannun su ne suka kuma kai adadin waɗannan fiye da rabin to sannan dadda za a dawo a ce to an wuce wannan an ketare wannan ka'ida sai a zo a yi referendum referendum shine za a sa a na yadda a yi kirayin ban yadda ba
ƙuri'ar raba gardama
shine za a zo a yi shine ake kira referendum to idan aka gama wannan bayan an samu waɗannan da suka rubuta petition da lawyer shi dan majalisa da waɗancan sun zo an zauna an bi digi-digi daya bayan daya an duba an tabbatar kuma sun kai adadin mutanen da ake hwadi sannan sai a ce a je a yi ƙuri'an a jefa ƙuri'an raba gardama kenan ko wanda shine za a ce an amince na amince a kira yoshi a ban amince ba to idan aka yi waɗannan to shine dada za a kawo fiye da waɗanda suka ce lallai su sun yadda a kira yoshi to sannan dada za a kawo result aine ta bada certificate na cewa wannan dan majalisa bisa abubuwan da muka yi an ba da izinin a kira yoshi amma in aka yi haka duk da haka bai tabbata ba sai idan an tura ma ko speaker na majalisar tarayya ko senate president na majalisar dattijai sannan shi speaker ko senate president bisa sashi na 68 na kundin tsarin ƙasa wato mai digo H ye bayani cewa idan chairman na INEC ya turo wasika cewa abunda sashi na 69 ya bayar mun riga mun bi ka'idan sannan ya kawo certificate din ya bayar in aka gama haka sai sashi na 68 da igo 2 ya kawo bayani abunda zai faru a majalisa anan ne yake cewa shi president na senate ko speaker shine zai ba da tabbacin abun da ya gudana idan shi da ɗan majalisa sun gamsu cewa waɗancan abubuwan da aka yi daga abun da sashe na 69 ya faɗa da sauran abubuwan da aka yi na sashe 68 da digo H ɗinnan na ba da certificate ɗin idan su ɗan majalisa sun gamsu da waɗannan abubuwan da aka yi to shine shi senate president ko kuma speaker a lokacin da za a yi zartar da wannan magana kenan to a lokacin shine dan majalisa dole zai bar kujerar shi
to masu aure yana kuma shirin zai diga aya sai dai kuma idan batun ya sake kunno kai kun ji mu dauke da wani sabon batu yanzu a madin Madina da Mahmud Lalo da dai sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya.
Galaba mai girman gaske ce hukumomin Niger suka bayyana cewa sun samu a 'yan watannin nan akan mayakan Boko Haram a yankin Difa. Bisa la'akari da wasu alƙaluman da ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya bayar a lokacin da wata tawagar kwamitin tsaron nafiyar Afirka ta kawo a nan Nijar a ƙarshen watan Yuli. Ba idan 'yan ta'adda 951 da sojan ƙasar da na rundunar haɗin gwiwa suka yi nasarar hallakawa Ministan ya kara da cewa
neutralisé par les frappes aériennes plus de 700 nombre de suspects Boko Haram arrêtés 147
sojan sama sun hallaka sama da yan bindiga 700 an kama mutane 147 da ake zargin suna da alaka da kungiyar Boko Haram cikin su har da wani mashahurin basaraken su sai wasu yan gaman baki da masu yiwa wannan kungiya hidima kimanin 61 da ke tsare kodayake Niger ta yi asarar jami'an tsaro 19 yayin da wasu 87 suka ji rauni a takaice kura ta lafa a halin yanzu saboda gudunmuwar rundunar haɗin gwiwa wacce ta kaddamar da gagarumar farautar operation gama aiki da operation rawar kada
gama aiki da bor rawan kada a suite
rikicin Boko Haram wanne ya bazu a shekarar 2015 daga yankin arewa maso gabacin Najeriya zuwa jihar Difa ya haddasa tashin hankali sosai a wannan yanki inda dubban mutanen da ke kewayen tafkin Chadi suka tsere daga garuruwan su na asali lamarin da ya sa gwamnatin Nijar kafa dokar ta baci sai dai kuma matakin ya jefa jama'ar ta Difa cikin halin kunci kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa
dan jihar Difa duk inda yake arzikin shi shine noma kiwo kama kifi da kasuwanci kowanne a yanzu haka bashi tafiya ana nan kowanne yana kallon kowa mu al'ummar jihar Difa wani wahalan da yake sha a yanzu haka Allah ya san goben mu amma wani wahalan shi na lahira ba bai wuce haka ba saboda mi yau lacci shi in yaje kwanci tunawa yake goben mi zan samu matashi haka matan haka uwayen mu a titi mu a titi kannan mu a titi wannan abun yayi ko bai yi ba shi yasa muke kiran gwamnati da mukarraban gwamnati da wa'inda mu muka zaba da hannunmu muna kiran su muna ce musu su bi a hankali
dan majalisar dokokin kasa Lamido Mummuni Haruna da ke wakiltar mazabar Difa ya ce masu wannan korafi na da kamshin gaskiya sai dai kuma ya kara da cewa suna kan aiki a yanzu haka
nan nyame mun gaya ma waɗanda ya cancanta gaya musu cewa gwamnati akan abubuwa da suke faruwa a ƙasar Difa kaman hayoyi da basu da kyau musamman ma hanyar Maine zuwa Gaidam yanda take kowa ya sani yau mototin shadi telem telem da suke hutowa Najeriya suna daukan wannan hanya har zuwa Difa matsaloli da suke samu mun je mun shaida ma minista shi da kanshi a gaban mu ya dauki ya kirayi mutanen nashi waɗanda suke Difa ya gaya musu su je waɗanda suka yi wannan sanarwa su tai tare da su su ga hanyar su san yanda za a yi a cikin kwanakin kadan wannan hanya a samu mataki da aka dauka wancan da suka yi korofi abubuwa da ake yi kamar tsakanin su da hukuma zuwa police da sauransu ana takura musu shi ma mun gaya ma gwamnati mun ce mishi yayi bincike gwamnati yana da nauyi da zai je yayi bincike ya sani in abun da suke fadi daidai ne in daidai ne a dau mataki
kimanin mata da yara 39 ne kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su bayan da mayakanta suka kai hari a Yangalewa da ke yankin Difa bayan sun kashe mutane 9 a cikin daren 2-3 ga watan Yulin da ya gabata lamarin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga matan gundumar Gegime cikin su har da falmata taya jagorar wata kungiyar matasa mai lakabi da Genome
matan Gegime muna cikin mawuyacin hali ba mu da kwana ba mu da hutu saboda a cikin waɗannan yara da suka tahi da su akwai dalibai waɗanda ya kamata a ce sun yi jarva wan brebe akwai wanda ya kamata a ce sun yi certifika ɗan uwan mu an tai da su ba mu san da ransu ba sun rasu a ina suke ya aka yi da su inda ransu wace hanya ya kamata a ce an bi an kubto da su
anan ma dan majalisar dokokin kasa Lamido Mummuni Haruna yayi kalaman kwantar da hankali sai dai ya nuna bacin rai akan yadda gwamnatin Niger da ma kasashen duniya suka share abin da ya faru da mutanen na Angalewa
in an dauki nasara guda a Niger kowanne sai ya ji ba batu ake yi ana menene ba abin da ba a fadi lokacin da aka dauki a Chibok ɗan matan nan na Najeriya menene ba a fadi ba to me yasa waɗannan su an dauke su halas ba kaman dabbobi aka dauka
to ko ɗan majalisa kun tuntube gwamnati akan wannan magana
mu deputotin Difa mun gaya musu ga abun da yake ciki ba ma sai an tuntube su ba tunda an sani mutane an dauke su ko sai mun zo mun gaya musu an dauki mutane sun fi misani.
Ana cikin wannan kace ne ce ne shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a jawabinsa na barka da sallar samun yancin kai ta ranar 3 ga watan Agusta ya jajantawa 'yan ƙasa faruwar wannan abin damuwa, sannan ya umarci jami'an tsaro su gaggauta samar da hanyoyin ceto mutanen da Boko Haram ta sace a Angalewa domin mayar da su gidajensu, in ji shi.
J'exhorte nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue de créer les conditions de leur libération.
Jin wannan jawabi na shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya sanya zuciyar 'yan asalin yankin Difa, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin su, Kakatuda na kungiyar Alternative Espoir Citoyen.
Da duka cikin shiru ne muke, me yanzu dai mun tabbatar ko duniya duka ya sheda ya tabbatar da lalle ya ce da ajami da su. Alhamdulillah mu.
A nan ya mai matan da na tuntuba akan wannan magana sun bayyana min cewa gudunmuwar kowane dan ƙasa ta zama wajibi domin kubuto waɗannan mata da yara, saboda haka za su mai da hankali da yin addu'o'i.
Ce mata ɗan kankanan yara sun tahe da su, Allah ya sa da a gane su. Kuma ina roƙo ga gwamnati aikin da suke nan gai su ƙara, Allah ya kama musu a same su.
Ba san cikin menene suke ba, suna lalle cikin hatsari, kenan ya kamata ce an ceto su. Gwamnati ya dauki duk matakai domin ganin cewa an dawo da su gida. Mun gama da addu'a, kowa ma ya gama da addu'a insha Allah, ana dacewa.
Kashi 15 daga cikin 100 na kasafin kuɗaɗen kowace shekara ne gwamnatin Nijar ke ware fannin tsaro a baya-bayan nan, sai dai a yadda ayyukan ta'addanci suka tsananta a ƙasashen da ke kewaye da wannan ƙasa, ya sa Nijar ɗin ba wasu ƙasashen yammaci izinin kafa sansanin soja a yankunan da ake yi wa kallon matattara ce ga 'yan ta'adda, ko wuraren da masu safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ke ratsawa, akasari fitowa daga Libya ko ta ɓangaren Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. Inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.